السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كما كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود مونا رانا تجمع 26 غوات صفر ألف دلي حدود 40 دا أكو وشتي دي دا 20 دا أكو غوات سبتمبر شكالة تدبو بيو دا 20 دا بيو مونا نا اتكين يدن الله دا صن سادة نفن سادة آغة جن سادة في مكونسا a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi ulul himma, madaukakiyar himma, wanda ɗaya daga cikin manyan marubutan malamai a Sheikh Al-Allama Muhammad bin Ahmad bin Abdulsalam Al-Muqaddam ya rubuta. Wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin Bilal ibn Rabah radiyallahu an, wanda ke kan titin Kumaye Street a cikin unguwar Sanusi CRP Junction, ƙaramar hukumar Kaduna ta Kudu a cikin jihar Kaduna ta Najeriya. Satin da ya wuce mun kwana a shafi na 291 darasi na 72. Malam ya wa fasalin take da cewa halumma falnastahi min Allah, wato ku zo mu tattaru mu dunkule mu ji kunyar Allah subhanahu wa ta'ala. Mun tsaya kan wata gaba da shugaban ƙasan Amurka na wancan shekara 1830, wato 1830, ya tsaya a gaban Congress, wato an yi wani taro gaban Congress, wani mutum ana kiran shi Houston, yana da fasaha ƙwarai da gaske, ya tsaya a gaban 'yan majalisu na Amerika, ya yi maganganu. Sai shugaban ƙasan Amurka na wancan lokaci ya ce, to ni yanzu ina da matsala guda ɗaya. Ya ce, ya kai shugaba, mecece matsalarka? Ya ce, matsalata ita ce, wato Texas state ne a Amerika, tana ƙarƙashin Mexico, sannan kuma dukka wani ainihin tunanin Amerika ya ratayu ne da wannan jiha ta Texas. To shin akwai yadda za a yi ka yi ƙoƙari ka karkato mani da hankalin su Texas, wannan state, su dawo kacokan ƙarƙashin Amerika? Sai ce, to ranka ya daɗe shugaba, in kana son wannan, ai wannan abu ne mai sauƙi, zan yi maka wannan. Abinda kawai za ka yi kai wato empowering ɗina, ka bani mazaje sojoji, sannan ka bani kuɗi. Sai shugaban ƙasan Amerika ya ce da Houston, ai da ina da kuɗin, da kuma ina da sojojin da zan baka, da ban neme ka ba. So abinda kawai nake so, kai ka tafi duk fasahar da Allah ya baka da tunani da kaifin nazari, ka je ka yi amfani da shi, ka yi ƙoƙari ka yi convincing wannan ƙasa, the whole state na Texas, su dato wato ƙarƙashin Amerika. Shi ne abin da muke so kawai, amma ni ban da ƙwanzalar da zan baka, ban da kuma soja guda ɗaya da zan baka. Abin da kawai zan iya ma maka alƙawari, akwai ruwa da ya sha makance Texas da wata wani state, kawai zan iya tura ɗan rakiya mai gadi wato soja ya raka ka zuwa wannan wuri, amma idan an kai ka tsallaka shi zai dawo, amma kai ka je ka yi min wannan aiki. Ana fahimta malamai? To a nan ne muka kwana darasi na 72. Ku tsaya ku ga himma malamai, wannan abu fa da shi aka ban mu a baya mu musulmai gaba ɗaya, rashin son aiki, kasala, idon kana na wani, so ka ci kawai a bagat a baka a maho. To kuma duk mutumin da tunanin shi haka dai kawai ya samu a arha, to ƙarshen shi lalacewa, lalaci ya same shi. Shi yasa ka duba ka ga duk wani abu mu mun zama consumers mu musulmai, sai dai kawai a bamu mu ma'antai, amma tunanin mu ba mu da tunani me za mu yi mu ma ya zanto sai an dama da mu samu da wannan tunanin to abin da ka duba kaga daga waje ake kawo mana in ma mun ce ba za mu cin ba ba mu da alternative ba mu da sauyi dan haka ba mu da wani option sai dai mu yi yadda ake so shi yasa kaga ana juya mu saboda economy na duniya yana hannun Yahudawa despite the fact that ainihin kaga Saudiya yau idan tana so America ta kare za ta kare a yau din nan saboda manyan masu kudin Saudiya dukiyarsu a ƙasar America take kuma idan Saudiya take yanzu ta daina sai da manta a dollars za ta koma sai da shi a riyal America ta kare kamar yadda Putin ya yanzu ba ga duk the whole Europe yanzu suna cikin wahala ba they are immense suna wahala saboda ya daina ba su gas ya daina kaza kuma ya koma ya ce da kudin kasarsa ma za a dinga cinikayya shi ma to dole ne zamana kai tunani amma daga sanda kake tunanin bariwa ne nake jira ya taimake ni da jari bariwa ne nake so ya bani kaza to lalaci ya same ka ga darasi na 73 mala ya ce wa ma'a zalik duk da haka kun ga shugaba ya ce bazan baka soja ba ba zan baka kwandala ba amma duk da haka qabilal muhimma shi wannan Hyoskin sai ya anshi wannan assignment din aikin da aka bashi wa wadda'ahu al-haris ala daffatin nah mai gadin nan ya kai shi bakin gaba beach dama yarjejeniyar da suka yi kenan da shugaba mai gadi zai kai ka bakin gaba in ya kai ka shikenan zai dawo wanda fa'a nahwa texas sai ci gaba da tafiya ya tunkudu shi Houston ya tunkuda cikin Texas falamma dakala awwal madina a lokacin da ya shiga gari na farko biha a cikin Texas futiha lahu maktabu muhama sai aka bude mishi office na lawyer na lawyoyi fa kana mudda'i fil mahkama yakhruju muttahama shi mutumin da yake da hujja ya kawo kara to a ƙarshen al'amari yakan fito shine abin tuhuma accused kamar dai da halin muke ciki a cikin yau complainer a real complainer in abu ya kai sai juya zama shine accused person dan haka sai ga an bude office na lawyer mutumin da yake da ƙara ga facts ga proofs ga evidences ga duk komai da komai amma sai abu ya juya kuma shi ake accusing cewa kayi kaza shi Houston yake ridin wannan situation wal muttahamu bari'a sai ga mutumin da ya kisa yayi kaza yayi ta'asa amma sai a wanke shi da soso da sabulu ana fahimta malai li balagati wa quwwati lisani saboda tsananin balaga da kaifin harshe haka yaga al'amari na tafiya hatta bahara bihi an-nas hasai da mutane wato suka dumauta da al'amarin sa falatu bihi sai suka yi ruku da shi fatala'aba bimafahimihim wa akhilatihim sai yayi wasa da fahimtar su da kuma ainihin tunanunnukan su ya jirkita tunanin su wa gharasa fihim ma'ana darurati al-istiqlal 'an al-Mexico sai yazo shi wannan Houston ya dasawa mutanen Texas tunanin dole a samu separation wato a samu rabuwa tsakanin su da Mexico arabu saboda ai ba da bane wanda zaka koma kana bauta ana fahimta ana juya kai yadda kake so yadda ake so yace dole ne dole ku rabu da ainihin Mexico wa ansha harakatan qawiyya atammat al-istiqlal ya kirkiri motsi mai karfin gaske wanda har sai da suka samu independent wato suka samu yancin gashin kai suka fincike daga jikin ainihin Mexico ثم غرس معنا وجوب الانضمام الى الولايات المتحده كذا ستيب باي ستيب كاتيجوريكالي دكي باين دكي باين ينزو يا سامو يا ربا سو دا مكزيك سي كوما يدد دا سامو سو تنانين ينزو تو دولي كوزو كو شيغا تشكين كركشين ايشي زاكي ينزو يونايتد ستيت سبود حداكن واتو اينيين ستيت كوسان غودا 50 سو سوكا تترو سوكا فورمين امريكا دا هكا يتي تو كوزو كو تترو غبا دايا ku koma karkashin America fandammat tawaiya bil qana'at allati gharasaha Houston sai suka shiga cikin da'a da biyayya da yadda da gamsuwa da shi wannan Hyostin ya dasa masu. Waja'a ba'da sanawatin qalila, kar ku manta fa duk wannan assignment da ya tafi yana yi bai dawo ba, ya ɗibi shekaru, bayan wasu ƴan ƙananan shekaru sai ya dawo ila ra'isul amriki, zuwa ga shugaban America, wa sallamahu miftaha Texas, ya miƙa masa makullin Texas. In lam tuflaq talqa amrikiya wala yusrif dolara, babu wani bomb da aka yi amfani da shi wurin wannan ta'asa, babu bomb, sannan ba a kashe kwandala na America ba, tunani ne kawai da harsashe aka yi amfani da shi. Fashakarahu ra'is, shugaban ƙasan America a lokacin ya gode masa, wa khalladu amala, suka tabbatar da wannan aikinsa, bi itlaq ismihi ala madinati Houston, sai aka sanya ma wannan, akwai state Houston yanzu haka America, ai sunan mutum ne, saboda assignment wannan aiki da ya je yayi, sai aka ce to bari a zo a sanya wani suna after him, aka sanya wannan state ya zama Houston, allati hiya al'an, wacce yake ita yanzu min ahammi muduni Amerika, tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen Amerika, wa asimatin nafti fiha, sannan kuma ita ce capital na petrol na Amerika, duk petrol na Amerika gaba ɗaya yana Houston, kuma Houston ina kaga tarihin wani mutum ne wanda yake yi wani aiki ga irin aikin da ya yi, sai aka ce to don gudun kar a manta ka, bari a zo a baka irin wancan aiki, to ka haɗa da mu a yau, tunaninmu kawai mu ci a kwance. A wata ƙasa daga cikin ƙasashen Larabawa, wani babban malami yana ba da labarin wani mawadaci, duka tunaninmu haka, tunaninsu irin namu, mutumin nan yana da kuɗi duk yadda kake jin kuɗi, Allah subhanahu ta'ala ya bashi, amma bai taɓa haihuwa ba, mahaifinsa ya riga sa barzakh, mahaifiyarsa ta riga sa rasuwa, ba shi da ɗan uwa, bai da kowa sai shi, afwan, yana da ƴan uwa amma bai da ƴaƴa, bai da iyaye, da ya mutu ya bar tarin kuɗaɗe masu tsananin yawa, sai kotu suka shiga, ana ta bincike sai aka gane yana da ƴan uwa kusan guda biyar, to kun san idan ba ɗa ba ɗan ɗa ba ɗiya ba ɗiyar ɗa, to shikenan yanzu ƴan uwa za su yi gado, ana fahimta, sai aka ce su zo, suka zo cikin tashin hankali, yaya me ya faru, hukuma take neman mu, kotu guda, kun san wane, suka ce eh mun san shi, ya kuke da shi, dan uwan mu ne, amma dai mu ba ma bai kira mu, ba mu kiran shi, saboda suna tunanin sai laifi ne, sai dai in shi yayi nishadi to yakan kira mu, amma mu raban mu ma da ban gan shi ma mun manta, ba ku kiran shi ba, suna dai kokarin su fitar da kansu daga alaka da shi. Sai aka ce to ba wani abu ba ne, yana da ɗa, suka ce a'a babbai da bud, ai iyayen mu sun rasu kuma shi bai taba abin nan ba, matar shi ma da suka yi aure ba su jima ba suka rabu, don haka shi kaɗai yake ta rayuwa. To sai aka ce Allah ne ya masa rasuwa, yanzu ku kuma kun gaje shi, kowanne daga cikinku yana da dala miliyan biyar, ku biyar ɗin nan kowanne yana da dala miliyan biyar, kaga an ka buga yau dala tana kusan 700 da wani abu, to an kai multiply ba wannan ko mu na mutum ɗaya abin da zai samu a kuɗinmu na ƙasa, kaga ana magana ne in billions. Sai alƙali ya ce to yanzu mun yi bincike, duk kuɗaɗen nan bai taɓa gina masallaci ba, bai taɓa gina makaranta ba, bai taɓa haƙa rijiyar burtsatse wacce ɗan adam ko dabba zai sha ba. Ni alƙali ina neman alfarmanku ku ƴan uwa saboda Allah, amma ba dole ba ne ku kawo ɗan wani abu, ko da misali a samu kamar 1,000 daga gare ku na dala, misali sai a yi haɗaka a gina mashi masallaci ko makaranta ko wani abu wanda sadakan nan za ta dinga gudana. sai ɗaya daga cikinsu ya ce to gaskiya ka kawo shawara amma tunda bai yi ba to ka bamu mu za mu yi namu shi ne mai magana mai ɗan taushi daga cikinsu ɗaya ya ce a gaskiya ni ko ƙwandala ba zan iya cira ba saboda iyalai sun min yawa dama kuma Allah ya taimake ni yanzu na samu alam na shira don haka kawai tunda bai yi ba shi kenan ka bar shi kawai ya tafi ya yi bayanin ayyukansa shi kuma na ukun ya ce ba su suka sun masa yawa shi ma ƙwandala cikin bai fara riga yin shi kuɗin ba amma ƙwandala ba zai iya cire ba saboda ba su suka sun masa yawa zai je da bashi to inda take ce muku zance haka al'amari ya ƙare shi ya mutu bai babu masallaci babu makaranta babu kaza su da suka samu dukiyar a bagat suna jin ƙyashin su fitar a yi masa aiki duk fa tunanin mu haka yake ba ana fahimta iyaye an jarabe su da tsananin san ƴaƴa kuma ƙa'ida ita ce in kai baka bari ɗanka ya wahala da kai ba kai to kai za ka wahala da shi ba na ba ku labarin nan akwai wani ɗalibi nan da muke karatu da shi exercise ne shi yake ban labari wani yaro ya je killace kansa a wani hotel da shi da abokanansa mahaifinsa na da kuɗi wai yana demanding yana neman miliyan 10 aka dinga tracking aka gane inda yake ba kidnapping din shi aka yi ba kawai ya je ya killace kanshi ne ya ce wai yana neman miliyan 10 a wurin baba an kai guru an kai mari baba ba zai bada ba yaron da aka zo ya ce a gabansu ga su ga shi ga baba yaro ce ai baba bari in gaya maka magana ta gaskiya idan baka bada kuɗin nan ba da na nema sai dai ka ji zaman lafiya a rediyo ko a wani wurin amma kai da ka zauna lafiya kai babu kuma shi ya ce mu haka ya cire kuɗin ya bayar miliyan 10 to wani irin tunani ne kai kullum baka tunanin kai aiki a nan Kano ba zan ko kun ji labari ba akwai yaron da ya yi yunkurin kashe ubangi sau uku sati biyu da suka wuce sau uku ya yi yunkurin kashe ubangi saboda ya gaji dukiya to ashe kenan da wannan muke iya fahimta in Allah ya baka dukiya to ka kulla alaka tsakaninka da Allah subhanahu wataala saboda baka san waye zai zo ba kuma shi dan da zai ji tausayin ka tun fa kuna raye kuke gane shi wanda zai ce Allah ya ji kan baba tun tafiyar bata nisa ba za ka gane wannan zai waiwaye ni bayan bana na akwai wanda kuma shi kai ba cikin ajannan shi kake ba to shi yasa dole tunanin mu jama'a ya sake wa haka misalan akhar hakahu Dr. Tawfiq Al-Wa'i hafizahullah yace ga wani misalin kuma na daban zan kawo maka wanda Dr. Tawfiq Al-Wa'i ya kawo kala ya ce arsalat ad-dawlatu al-yabaniyyah fi bad'i hadaratiha bu'usan dirasiyya kasar Yaban Japan kenan sun aike da tawaga a farkon wata development din ta ainihin ci gaba sun aike tawaga don su yi karatu ira Almania zuwa Germany su je su yi karatu wasu abubuwa kama ba'athat al-ummatu al-arabiyya bu'usa kama yadda kasashen larabawa su ma suka aike tawaga wa raja'at bu'uthu al-yaban lituhaddira ummataha su ayarin da Japan suka aika sai suka dawo domin su karantar da al'ummarsu wa raja'at bu'uthuna malace mu na mu ayarin na larabawa waɗanda muka aike suka dawo khawiyatal wifad jaka babu komai hannu sake ba abun da suka karo sai dai kawai an bannatar da kuri fa ma huwa sir to menene sirrin da yasa su ayarin delegate na Japan suka dawo da positive returns mu kuma namu suka dawo ka negatively ba wani abu me ya faru malaka litaqra hadhihi alqissata hatta nata'arrafa ala alijaba kazo mu karanci wannan qissa domin har mu gane amsar da ta sanya su da suka tafi sun yi succeeding sun yi nasara mu da muka tura namu yaran in ji shi larabawa ba mu yi nasara ba yaqulu talib al-yabani wani dalibi dan kasan Japan yana cewa sunan shi Ausahir alladhi ba'athat hukumatuhu lid-dirasa wanda ainihin hukumar kasansu suka aike shi don karatu fi Almania a kasar Germany. Yace law annani tabatu nasiha ustadh al-almani da na bi nasihohin malamina mutumin Germany alladhi zahabtu li adrusa alayhi, wanda na tafi domin in yi karatu a wurinsa fi jami'ati Hamburg, a jami'a university na Hamburg, lama wasaltu ila shay, da ban karanci komai ba, da ban isa zuwa ga ko ina ba. Kanat hukumati qad arsalatni li adrusa usul al-mekanika al-ilmiyya, kasata gwamnatin kasata Japan ta aike ni domin in je in karanci mechanical engineering. Ana fahimta? Kuntu ahlum bi an ata'allam, dama shine mafarki na, that was my mission, shine mafarki na in karanci wannan mechanical engineering ne. Kaifa asna'u muharrikan saghira, ya za a yi in sana'anta injin wanda ke gudanar da kanshi dan karami. Kuntu a'rif, ni na sani in ji shi, anna li kulli sana'atin wahda asasiyya, kowace sana'a tana da root source, asali wanda da shi ne zaka iya gane, zai teleguiding ɗinka ka gane kaza, ka gane kaza. Ana fahimta? Aw ma yusamma model, ko kuma abin da ake kiran shi model. Kowane fanni, kowace sana'a yana da model ɗinsa. Ana fahimta? Yanzu wannan waya da kake amfani da shi, zaka maka wannan model ne, in ka ce kaza da kaza shikenan an gane wa. To kowane engine yana da shi, ko asasu sana'ati kulliha, wanda yake shine tusicin sana'a dukkaninta gaba daya. Fa idza arafta kayfa tusna, idan ka gane ya ake yin wannan model din, to wada'ta yadaka ala sirri hadhihi sana'ati kulliha, yanzu ka iza hannunka akan dukkanin sana'a gaba daya. Kaman computer ce misali, in ka tafi wurin malam sai tana da asasiya foundation, in ka tafke shi ka riki, to sai ka ga duk abin da za a ma kawai kai ma an ka shiga ka zama karamin aljanne computer. Haka karatu, in ka samu mabda'iyat za ka kaman junior secondary ne da senior secondary school, ai kaga karatu mutasalsil ne, yana bin juna. Idan ka samu ka samu matsala daga ƙasa, to akwai tendency kuma matsala za ta yi persistent, za ta ci gaba, saboda ainihin root source in asalin tushen baka same shi ba. Ana fahimta malamai? Malai ci gaba da cewa wa badalan min an ya'khudhani al-asatizatu ila ma'mal, maimakon malamai na yan Germany su dauke ni zuwa ga company inda ake sana'a, au markazi tadribin amali, ko kuma wurin da ake practical abin, ga ake exercising abin practically, a yi shi haka karara. Akazu yu'tunani kutuban li aqraha, sai suka dinga ba ni littafi, kawai je ka karanta littafi kaza, je ka karanta littafi kaza. Ana ba ni abin theory amma ba practical. An fahimta? Wa qaratu hatta araftu nazariyat al-mekanika kullaha, na karanci littafan gaba daya har na gane sirri da tushen mechanic na gane, amma a ilmance, amma a aikace ba ni da wannan ainihin kalfiya, ba ni da tushe ko asasiyat da zan iya yin waɗannan abubuwa. Walakinnani dhalaltu amama al-muharrik, sai dai ni na tsaya a gaban injin, ayyan kanat quwwatu, bi yadda karfin sa yake, kowane irin injin ne ko min girman sa, nakan tsaya a gaban sa. Wa kannani aqifu amama lakzin la yuhal, nakan zauna kaman kai kace na tsaya gaman wani scenario, wato almara wacce yake ba a iya warware ta. Kowane injin na dauka, zan tsaya in ta nazarin sa, in ta nazarin sa, in ta nazari, ina da tsagwaran dan tsagwaran tsibin ilimi aka na mechanical, amma kuma when it comes to practical ni ba zan iya ba. To sai in dauki injin in tsaya ina kallon shi, in ta kallon shi, wa fi dhati yawmin, a wata rana, qarrat, haka ne ko, qarrat an ma'ridi muharrikati italiya asson, wata rana in an ce ma'arif shine kamar abin da kuke kiran shi trade fair. Ana fahimta? Kasuwar duniya, wato kasuwar duniya wata rana na Italiya wato sun sana'anta wani injin. Kana zalika awwal ash-shahr, ya kasance a wannan lokacin ya kasance farkon wata ne. Wa kana ma'i ratibi, ni kuma ina da albashina. Wajadtu fil ma'rif, sai na samu a wannan tractor kasuwan duniya din muharrikan, na sami ainihin wani injin kuwatan kuwata hisanaini, wato yana da karfin dawakai guda biyu. Samanuhu yu'adilu murattabi kullahu, wato kudinsa yana daidai da salari na gaba daya, amma injin ne inda yana da karfi, aikin da zai yi kamar kai kace karfin dawakai guda biyu. Fa akhrajtu ratiba wa dafa'tuhu, sai na fitar da salari na kudi na bada shi. Wa wada'tu 'ala al-mindada, na ajiye wannan injin akan table. Waja'altu anzuru ilay, na tsaya ina ta kallon sa, ina ta bibiyan sa. Ka'annani anzuru ila tajin min al-jawhar, kamar kai kace ina duban wato hula ce ta sarauniya ko hulan sarki wanda yake na jawhari, wannan ainihin dutse mai tsada. Wa qultu li nafsi, sai na ce wa kaina, haza huwa sirru quwwati urubba, waɗannan ƙere-ƙeren shine sirrin ƙarfin iyo gaba ɗaya. Yanzu misali, Najeriya ba ta yi importing super tokano ba, how many million dollars, kusan 630 da kusan 7 ne ko da 8. To kaga su suna da kwanya, mu kuma muna da kuɗi, da haka sai a haka tribe ba ta, ga kuɗin ku ba mu kwanya. To shi wannan yaro Ausahir din nan, yaron Japan da ya zo ya dinga kallon injin, ya dinga kallon injin nan, har yaushe za mu tsaya mu tsaya, mu ba mu da wani tunanin da za mu yi? Ana fahimta? Da haka sai ya ce, lawi safatu an asna'a muharrikan ka hadha, da zan iya yin wani injin kaman wannan, la ghayyartu tarikh al-Yaban, da na sauya tarihin Japan gaba daya. Gaba ɗaya tarihin Japan da ya canza. Wa tafa bi zihni khatirun yaqul, sai wani tunani ya kewaya ma kwakwalwata, yana ce mani, inna hadha al-muharrik, lalle wannan injin din ya ta'allafu min qita'in dhati ashkal, ya hauhawu ne wato daga bangarora daban-daban, wa tabai'a shatta, da kuma ɗabi'u daban-daban mabambanta. Mignatis, akwai mayan ƙarfe, wa ka hadwatil hisan, kama yadda takun doki yake, haka zaka ga yake shima. Wa aslak, akwai kacoca. Wa azra, akwai zira'u adafi'a wacce take tunkuɗa shi. Wa ajalatin, akwai kafafu. Wa turusin, da kuma kariya, abinda zai kare shi. Wa ma ila zalik, da wasu abubuwa daban-daban, ma'ana an yi shi ne da abubuwa combination daban-daban. Akwai abin nan noti, akwai mayan ƙarfe, akwai kaca, akwai waya, akwai abin da zai kare shi daga misali fashewa, duka abubuwa. Yace na zauna na gama nazarin waɗannan abubuwa gaba ɗaya. Law annani istata'tu an afukkika qita'a hadha al-muharrik, da zan iya in warware, in kwakwance yankin wannan inji. Shi kadai ke wannan tunani fa. Wa wa'ida tarkibaha, sannan in sake nana ta maida shi, bi tariqati nafsiha, da irin wannan hanya da nabi, allati rakkabuha biha, wanda su asalin kamfanin suka yi, da zan iya wannan. Summa shaghaltuhu fashtagal, sannan sai na kunna shi sai ya kunnu, koko sannan in kunna shi ya kunnu, akunu qad khatawtu khatwa nahwa sirri model as-sina'a al-urubiyya, yace in ne haka to na taka wani irin tako na sirrin model na sana'ar ainin europia. Wa ba'athtu fi rufufi al-kutub allati 'indi, yace nayi dubi cikin littattafai waɗanda suke wuri na, hatta asartu 'ala ar-rusumi al-khassa bil muharrikat, har sai da na gano kuɗi wanda yake ya keɓantu da injina daban-daban. Wa akhadtu, ko kuma wato na gano yadda ainihin zane yake banta da wannan injin din, zane daban-daban da na kwakwance shi na duba ga wannan yadda wannan zane yake, ga yadda wannan zane yake, wa akhadtu waraqan katira, sai na dauki takardu masu yawa. Wa ataitu bisunduqin bisunduqi adawati al'amal, sai nazo da akwatin na'urorin aiki nazo da shi. Wa madaitu a'mal, na fara aiki. Rasamtu al-muharrik, sai na zana injin din shi kanshi kacoka. Ana fahimta? Bada arrafatu al-ghita' alladhi yahmilu ajza'a, bayan na bude murfin da yake dauke da shi wanda ya covering din sa, na cire murfin na zana injin din. Summa ja'altu, sannan na fara ufattikuhu, ina kokkwance shi qit'atan qit'a, balli balli. Wa kullama fakaktu qit'a, duk sanda na balle na kwance wani balli, rasamtuha, sai in zana ala alwarqati bighayati dikka, sai in zana akan wannan takarda da gogewa sosai. Wato na ka dauki lokaci, abinda na zana na warware, zan zana shi akan takardan nan, ina daukan ainihin lokutana. Wa ataituha raqaman, kowane part sai in bashi ainihin number. Ku duba hazaka fa, ban san ko kuna fahimta magana nan ba. Kamar misali wayan nan ne, da ya bude ta sai ya zana ta yadda take a budanta. Dan haka idan ya kwanto wannan notin a takarda sai ya ce to shikenan shine number 1. In ya cire wannan misali screen saver din nan sai ya ce to shine number 2. Misali in ya kwakula batir sai ya ce mishi a takarda shine number 3. Haka kowanne ya bashi number item by item. Malai kuna ku fahimta? Sai ya ce to wa ataituha raqaman, kowanne sai na bashi number. Wa shay'an fa shay'an fakaktuhu kulla, kadan 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 sai da na warware shi gaba daya. Summa a'adtu tarkiba, sannan na sake mai da shi yadda na kwance din, na dinga bin wannan formation da nayi a takarda, sai in sa wannan, sai in sa wannan nabi. Wa shagaltuhu fashtagal, na kunna shi kuma kawai sai ya kama. Kaga an samu injiniya kenan. Kada qalbi yaqifu min al-farah, kai zuciyata ta kusa tsayawa saboda farin ciki. Because he has succeeded, yayi nasara. Ana fahimta? Istagraqat al-amaliyatu thalathata ayyam, aikin nan ya nitse tsawon kwana uku ina yin sa. Kuntu akulu fil yawmi wajbatan wahida, sau ɗaya nake cin abinci a rana ɗaya. Ba na ce 3 square meal ba, to shi ɗaya yake ci, kawai ya ci na safe shikenan, busy da aikin sa. In kuma na rana ya ci shikenan, ya gamsu. Aikin nan shine abin da ake kiran shi vision da kuma mission, shine abin da musulmi muka rasa shi a yau. Ba mu da focus, ga mu da yawa muna ikirarin muna da yawa muna da yawa, amma yawan mun zama tsintsiya, Allah ya tsare wacce yake ba ta yi wani sharin kirki. Yanzu misali Foristan ba gazaɓe ba ne a gaban mu, muna da inda muka tunkara? Babu. Waya ɗin ka koma wasu wuraren an dunkule ana nan ana abin ga, to shi har kullum musulmi sallan nan da kake gani malam, in za ka ɗauke ta ka warware, za ka samu darasa sun fi 1,000 a wannan sallah da kake gani. In ka cire mu'amala tsakaninka da 'yan uwa, in ka cire na nesa ya ga na kusa, in ka cire alƙawari misali, kuma daga cikin abin da take nuna maka determination, na sa wannan abun a gaba, and I must achieve my aims in Allah ya so yadda. Abin da take koya maka kenan. Wace sallah kake fara yi? Asuba. In ka yi ta shikenan, koko kana da tunani akwai wata? Shine determination din ai. Me nake bi? Na yi azhar. To in kai azhar kuma shikenan, koko akwai wata? Wace ce? Ana nuna maka akwai wani aiki still. To da kai la'asar, sai me kun kake tunani? Shikenan? To sai me? To bayan isha'in, kafin isha'in, akwai wani abu wanda yake kuma zarata su suke yi, ta tajafa junubuhum an al-madaji yad'una rabbahum khawfan, wannan sunan shi bonus ko kuma incentive. Ana fahimta? Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, innama yatazakkaru, kamar iri na irin ka an kashanta lede yawun bacci da komai da komai sai azuba Allahu ka ta so fagagan fagagan shikenan an daura sannan sai ka jira azab. To wannan yana maka determination, sa abu aka idan ba kuma ta bai a cikin sunna ya tabbata daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr, ba du'a bace, saboda duk mutumin da zai fara abu ya bashi indai alheri ne, is a failure, ya kasa, amma alheri ina tsaye a kansa kuma Allah karka kawo sanda zan daina yi sai na hadu da kai ina yin sa, kullun addu'an shi kenan. To amma mu ga darusa tsibe malam, amma sai ka rasa ina hankalin mu yake, ina tunanin mu yake, har wanda ma ba mu ba ma kaga ya fi mu lissafi. Yadda kake kwana da tunanin sallah, to kuma haka ya kamata ka zanto well focused, kana da hange. Me nasa a gaba, na sha gaya muku misali, idan shekara ta wayo ta kare wanda ba kai ba kullun yakan zauna ya ce I've set a target last year, misali zan yi kaza zan yi kaza, abu uku duka na yi failing ko ko na yi achieving, biyu why I failed a single mission, what was the reason, me yasa na fadi. Ya dinga bita ya gano me yasa bai yi achieving wannan ba, sai ya sake uploading din shi yanzu misali ya dauko shi ya kawo shi yanzu this year ya hada da wasu missions din, yace to ga yanzu ga target a gabana. To mu muna da wannan, wa yake zama yake bibiyar rayuwarsa kaza kaza, na sa kaza, in na gama kaza insha Allah sai kaza, in ka same mu cikin goma mutum ɗaya ne, amma ta raba wannan tunani. To kuma mutum bai rayuwa babu plans a rayuwarsa, dole ya zanto kana da plan A B C a rayuwarka, in wannan yayi failing na kasa wannan, to the next shine wane, in wannan yayi failing shine wane, to insha Allah out of 3 ba zai yi a ce completely kai failing gaba daya ba, in Allah da sai ka samu wanda zaka yi meeting up. To amma da ka rike abu single handedly guda daya, in yayi crash landing shikenan, sai ka koma ka rike an aka da target. Bari mu baka misali, mawadata nawa ne a cikin mu zaka samu yanzu babu arziki, na'am, a cikin goma misali zaka cewa kaso na takwas, biyu ne suke retaining arzikin, amma ka dauki counterpart waɗancan mutum goma masu arziki mutum ne suke fadi biyu, amma takwas suna regaining me. To ka dauko ka dauki wannan ka dauki wannan, menene yasa waɗannan gamu da addini ga kaza amma out of 10 a ce biyu ne suke surviving, mutum takwas sun yi failing, can kuma vice versa mutum takwas sun regain sun rike suna tukawa kullun suna pushing suna ci gaba, biyu ne kawai suke failing, me yasa? Duka wannan plans din ne babu, ban fata ko kuna fahimtar karatun nan ba, duka plans din ne babu. Ka samu kamar yadda daktar ya khutba dazu qawwahu Allah, kana da jarin 1,100 sai kuma ka ce kai zaka hawo mota, ana fahimta, kuma wai zaka sa gezuna, ina san wani ce ba haka bane, shine lack of plans din shike affecting din wai. Kana da jarin 1,100 to kai restrict kanka just a limitation na 10,000, in ka dan zaku da ka kai 120 to sai ka dan zaku donan sai ka zama 20, to sai ka ga kana pushing forward kana gaba, amma da za make sense kana da jalin million ɗaya ka ce wai a wai kai kana so ka hawo mota ta million 5, sai dai kana cikin bashi. To wannan rashin plans din shike affecting din mu seriously, wanda inda Allah zai taimake mu mu gane zaka ga muna samun saukin abubuwa. Samu da wannan sai dai kawai na samu kudi shikenan, baka fakarin na samu fanta ma kullun ana kallo na inda ban kai ba, a ni ba zan iya sa tiyobo ba, a ba zan iya sa dan abba ba, saboda kawai ka arena mun wayo, sai dai manyan kaya, kuma ni taska tan abun 10,000 ya taso sai nayi rawa inda ka san kodi, amma ina so a sa a ganni shikenan, a yi tunanin duka kenan wani irin tunani ne wannan yaudaran kanka? Nakan yi magana da iyalai na wani lokacin zuwa kace kai baban su wannan kaya sun tsufa, in ce to wanda bai mai bai kawo mani. To nace ku ne kuke zababawa, in na sa kantin kwari suna na Khamis, in na sa tiyobo suna na Khamis, ba zan canza ba. So dan ku na sa ne dan burge wani? Ni dai ba na sa kaya ba, na rufa asiri, Allah ya rufa asiri. To shikenan kai in bai ba bai kace ma dan cira wannan ga wannan. Simply ni ban zababa ba. To amma ka ta fanka ma ka ce wai zan yi kaza, ba fa zan canza sunana ba, abin da kake so gane kenan. Sannan ni ideology ina ban san ba, ko I'm not making sense. Abinda ba nawa ba, wai dan wani rufa rufa in fito ba zai mai da shi nawa ba. Abinda kuma na san nawa ne, kowane irin shiga na yi ba zai fit da shi daga nawa ba. To dan what for zan stress kan nan matsakaina, in ce wai a sai na yi kaza, an yi kaza, me yasa? Wannan littafin nawa ne, in na je na yi wani abu dai nawa ne, ba zai fita ba. Littafin nan naka ba nawa ba ne, to wai dan na aro na runguma na rike, ba zai mai da shi nawa ba. To me yasa zan zama ba andam kaina? So calculation musulunci ya san shi. Ah, fa yadda za ka gane musulunci shi san calculation? Ai sallolin da kake rak'o'in ba daban-daban ne ai. Akwai mai raka'a nawa? Biyu. Akwai mai nawa? Uku. Akwai mai nawa? Ai calculation ne ai. To kuma sai ka gaza gane calculation? So dole ne jama'a tunaninmu gaba ɗaya ya sauya, in ka abin da ba ka da shi kar ka matsa ma kanka. Sai ka zauna lafiya. Abin da kake da shi ka ririta shi, ka nemi Allah ya masa albarka, sai ka ga ya zama wani abu daban. Kar ka ɗauki rayuwa ta ƙarya. Kar ka ɗauki rayuwar ƙarya, in ka ɗauke ta ka jefa kanka cikin matsala, ka jefa iyalanka cikin matsala. In samun ya zo shikenan, alhamdulillah. Bai zo ba shikenan ka dangana. Ka huta, ka hutashe da su. Mu koma kan karatu malamai. Malai ya ce injiniya na bamu labari, ya ɗauke shi, zuciyar shi ta kusa ta tsaya saboda farin ciki. Kuntu akulu fil yawmi wajbatan wahida wala usibu minan nawmi, yace bana samun wani bacci, illa ma yumkinu ni min muwasalati al-amal, sai dai abinda kawai zan iya ci gaba na aiki. Akan kujera kawai, in ya dan kwanta ya kishin gida da ya tashi tunanin shi kawai aiki. Kaga mazaji haka ya rayu. Wa hamaltu naba'a ila ra'isi baisatina faqat, na dauki wannan labarin zuwa ga shugaban ayarinmu gaba daya, sai ya ce hasanan ma fa'al, abinda ka aikata yayi kyau. Al'an yanzu labudda an akhtabirak, dole zan gwada kan gani, zan yi cross examining daka ga shin ka cancanta ko kuwa. Sa'atika bi muharrikin muta'attil, zan zo maka da injin lalatacce. Wa alayka an tufakkikahu, ya zama wajibi ne ka kokkwance shi. Wa takshifa mawdi al-khata'i wa tusahhiha, ka gano wurin kuskuren sannan ka gyara. Wa taj'ala hadha al-muharrik al-atil ya'mal, ka maida wannan lalataccen injin din ya tashi aiki. Wa kallafatni hadhihi al-amaliyya 10 ayyam, shi aikin da shi shugaban mu ya kawo mani ta dauke ni kwanaki guda 10. Araftu asna'aha, a yayinta na san mawadi al-khalal, sai da na gano wurin da ya lalace. Kuna fahimta? Faqad kanat thalathun min qita' al-muharrik baliyatan muta'akila, uku daga cikin bangarorin injin din sun cinye, sun rube, sun lalace. Sana'atu ghayraha bi yadi, sai ne wani da hannuna, da hannuna. Sana'atuha bil mitraqa wal mubarrid, nayi wannan abu da guduma da kuma ainihin gatari, ni da kaina nayi. Ba'da zalika qala ra'isul bi'sa alladhi kana yatawalla qiyadati ruhiyan, sai shi shugaban wannan ayiri ne mu, wanda ya kasance ke daukan gabara ta spiritually, wato ainihin yake koya mani abubuwa a tarbiyance. Qala, sai ce alayka al'ana an tasna'a al-qita'a bi nafsik, yanzu ka zo kai bangarorin da kanka. Summa turakkibaha muharrikan, sannan ka maida shi injin mu gani. Walikai astati'a an af'ala dhalika, to in zan iya haka din gisa, ina son iya haka din, iltahaqtu bi masani' sihr al-hadid, sai na tafi kamfanoni na karafuna inda ake yin karfe kamar irin ajawa ko ta yanzu a wurin mu a yanzu, wa sihr an-nuhas, na tafi wurin inda ake yin ainihin holoko wal aluminium da kuma aluminium, bazalan min an u'idda risalata doktora, a madadin in zauna in zana PhD dina in zama doctor kama arada minni asatidati al-alman, kama yadda malamaina na Germany suka nemi in zama, tahawaltu ila amil, sai na koma ma'aikaci ordinarily kawai na kasa. Ana fahimta, albasu bazla, ina sanya riga zarqa yellow mai ruwan kai, wa aqifu saghiran, ina tsaya a kaskance ila janibi amil zuwa ga gefen wani ma'aikaci sihiril ma'adin wanda yake ana yin karafuna a wurin, sai na koma na zamani ne kaman ADC sa. Ka duba kaga sabani yaran mu a yau, ina magana da wasu hakan nan waɗanda talaba mu ne haka, Allah ya musu nasibi cikin arziki, yace mallan zaga da yawa an ka tafi wuraren mu zaka ga ba mu bane muke zama a wurin nan, yaran mu ba su iyawa, ba su da hakuri, ba su da biyayya, ba su da yarda da kadan, amma waɗanda ba mu ba kamar suna jiya duka zai ga maka wannan, yanzu zai zo yanzu yake so ya zama shine shugaba, kuma sai an sha wuya akan sharabi, duk mutumin da kaji an ce wane, karka tambayi irin sarkakiya da yabi, ai baka zama wane kawai haka kawai, sai ka bi wurare ka bi, in ka zauna wani abu in ka tuno ba shekaru sun wuce amma sai hawaye kama ka saboda kawai tuna wahalhalun ko bakin ciki ko wani abu da kai on the go a can, amma sai mutane su ganka kawai haka, a ba haka bane, dan haka ba su hakuri da kadan, ba su da biyayya, sannan kuma a abubuwa dai gashi nan, dan haka sai kaga ga wurin sai kaga namu ne yake da shi, amma sai a koma ana zagin shi, ai shi yafi son kaza, ya cika wuri da kaza, to namu ina suke, na ce ba ku labari akwai sanda aka bani offer na wasu wurare slot duk gaba ɗaya na baza ina cigiya, haka slot ne tafi ba mai kwalin, babu mai kwalin, dan haka karka yadda ka bai wa ɗanka tarbiya wai ta cancanta lewa da wahala, la baka taimake shi ba, wallahi ka cuce shi, ka nuna mishi tsayuwa da jajircewa da fafutuka da kuma nema, mu koma kan karatu a gurguje, mallam yace sai ban tafi ba sai na koma karamin ma'aikaci ina sa yalan riga da sauransu, tahawaltu ila amilin albasu bazlatan zarqa wa aqifu saghiran ila janibi amil sihr al ma'adin, kuntu uti'u awamira, ni na fi shi da kwali ya fi ni da experience, amma ina bibiyan umarninsa, ka annahu sayyidun azim, kaman kai kace wani shugaba ne mai girma, hatta kuntu akhdumuhu waqt al akl, har ina masa biyayya lokacin cin abinci, in kawo ruwa in kawo ina service din sa, ana fahimta, zan kawo mashi komai a lokacin nan, yace ma annani min usrati samura, duk da kasanto ni na fito daga extended family babban abin nan family, walakin nani kuntu akhdumu liyaban, sai dai ni kasance ina wa Japan dawainiya, wa fi sabili liyaban, kuma ta hanyar yaban yahulu kulli shay, komai a wuri na wulakantacce ne, that's how they live, haka suke rayuwa, sabanin muna babu patriotism, kishin kasa babu, yanzu Misra misali akwai wadanda zaga musulmai ne, amma Misra yafi addini, tafi addinin su, saboda abun ya zama mentality, ya zama hauka ba, to amma mu ne nan zaka ga dan Najeriya ba wani abu a wurin shi shi mai kyau na kasar shi babu, komai nashi a lalace, a tsiyace, a watse, in ma zaka kawo wani abu da nan da na can sai ce maka a ban na can, saboda namu abun ga to in baka sai naka ba zai sai naka, ana fahimta, wai wani proverb a Ebira suna cewa in na rasa mai yabo na to ni barin yabo kaina ni, ana fahimta, to dole ne kishin kasa son kasa wani abu ne, Annabi sallam an samu haka daga gare shi, ba ga hadisi ya tabbata ba, walaula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajt, in bacin mutanen ki sun fishe ni ba zan fita ba, to in mun dittattar mun ce a'a namu din tsinaniyar kasa ce da muke cewa kaza da kaza to wa muke da tunanin in ma abun ya kai ya kai ina zaka ko yan gudun hijiran da kake gane zuba they are dreaming coming back to their country suna tunanin su dawo kasa ko ba haka bane to dole ne jama'a kaji abin da yake fada duk wani abu ta hanyar Japan yace ni a wulakance yake a wurina shi yasa irin waɗannan kasashen baka zuwa da irin abun da muke ji ana cewa an kama shi da biliyan kaza yau din nan zaka tafi lahira kuma kaman China bullet din da zasu harbe ka ka mutu sai ka biya gwamnati they will know what's their bullet wai su harbe ka shikenan gwamnati wai su bullet sai ka biya gwamnati kuma sun kashe ka to mu ne ne kake jin wannan abun ga din scenario an kama shi da miliyan kaza dala biliyan kaza an yi kaza kuma kasa ana zaune lafiya to babban abu da kake so in ce dai mu nuna ma yaran mu neman halal malai ce qadaitu fi hadhihi dirasati wat tadribat 8 sanawat a cikin wannan kuma karance karance sai da ne wasu extra 8 years additional 8 years banda wancan karatu da nayi ina so in goge kuntu a'malu khilalaha ma baina 10 a wannan shekaru 8 na kasance ina aiki tsakanin sa'a 10 wa 15 sa'a da kuma sa'a 10:15 15 hours fil yawmi a rana wa ba'da intihai yawmi al'amal bayan an gama aiki kuntu akhudhu nawbata hirasa na kasance kuma nakan dauki in zama mai gadi in na gama aikin karafuna sai kuma in shiga gadi ana fahimta wa khilal al-layl daddare kuma kuntu uraji'u qawa'id kulli sana'atin 'ala at-tabi'a kowace ka'ida yadda ake sarrafa kaza zan zauna da tattare bibi wannan aikin cab da cab da cab sai na iya ana fahimta to ana ce da lokaci yayi a takaice dole tunanin mai canza mal zaka ga da yanzu dai abin kadan 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 ana dan samun canji da sai kaga uba misali yana da hali shi zai nemi danta diya ya aura masa ita ya gina masa gida ya bashi mota yarin ya bata abinci sai dai daga gidan mahaifin shi za a danga yo abinci ana kawo musu suna ci ina san wani kin ba haka bane to baka taimake shi baran da ba kawa zai mishi shi yasa kake gani da ya fadi shi uban yaro ya zama abin tausayi saboda ba a nuna mashi tashika nema ba mai da taro ya zama sisi misali mai da sisi ya zama naira ba a nuna mashi ba na ba ku wani labari da wani ke ban labari ainihin abin ta ajibi wai uba ne da hankalinsa da rayuwarsa irin tunanin da muke daura ƴaƴayenmu a kai sai kaɗan ba fa wani dattijo ba ne uba yaran suka tattaru baban ya samu yayi kwadago ya gina gida a very strategic area gidan na da tsada sun yaran suka tattaru suka yi ciniki za a sai da gidan miliyan 40 za su mai da baba da gata za a nemi gidan misali yan dai wasu ba dai wani abu ba ɗaya su sai wa baba a sa yan haya a rigasan ya samu pension ɗayan kuma sai ya zauna da shi da su mama suka gama dukkan yadda gaba ɗaya collectively aka yadda shi mai sayan gida aka gama yarjejeniya aka zo aka ce to ka zo mu sanar da baba shi fa baba duk wannan abu fa ba consultation bai sani ba eh sun ci gado ai kallon da yara suke manki suke mana kenan musamman gana da kuɗi ai kuɗi musiba ce matukar baka bi su yadda ya kamata ita ba duk kallon da yara suke maka kenan har ma a wuce mai gadin na hayan zai nana wai ka tsaya kana musu gadin dukiya wannan babin muka bude shi karatun sai kai mu tara da aka zo sai suka samu baba suka ce to baba dama mana san mu ga maka gidan nan mun sai da shi just for your information ba wai muna neman yaddan ka bane kuwa a for your information nawa kuka saida sai miliyan 40 to dama shi sai muka ce to shi wanda kaji plans din mu za mu kai ka tsallake rigata sai maka wani gida haka dai ka sa ƴan haya ka dai rini ta har ila ajalin ghairi musamma har wa'adi ya sauka tunda kai dama abin ga
kana boda.
Sai rawi ke ce musu yi numfasa ya aje na baki, to shi kenan ku kawo mutiya. Aka zo da shi ya mishi ta katsinawa ya surfafa mishi a shar'iya abinda kai wato abinda bai fada mishi ba sai abinda bai zo ba. Ya ce ni ina raye ba mahaukaci ba, ko mahaukaci ne ni ban da yan uwa? Yara su haɗu sai sun sai maka da gida, wai har za ka tura kuɗi ni ina raye? Sai ce to ba wannan magana na kace, yanzu kuma tunda kuka nuna min abin da kuke da bukata kenan, sai ya raba gidan guda biyu. Ya ce to rabi, ya sadaukarwa da Allah a gina masallaci a wurin, kuma masallacin na nan ana sallah yanzu. Rabin ya ce to shi ma saboda iyayenku ne da na muku wauta, sai ku jira ni sai na faɗi, in kuma ku kun riga da mutuwa shikenan. To wani irin tunani ne wannan? Daga sanda kake tunanin gado to lalacewa ta faɗa kanka. Allah ya mana tsari.
Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.